أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi yau muna 9 ga wata na 4 shekara ta 1439 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam a daga Makka zuwa Madina wanda ya dace wa 28 din watan 12 miladiya ta 2017 wannan insha Allah ta'ala zai zama to darasi na 16 a cikin littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha kenan a cikin karatun littafin sifar sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tun daga kabbara al-harama har zuwa sallama ka annaka taraha kamar kana ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yin sallan nan darasi na ƙarshe mun tsaya a inda malaki ke cewa wujubul qira'ati fi sirriya wajibcin yin karatu a cikin sallar da liman yake sirranta karatunta a lokacin da kake bin liman a cikin sallar da shi liman yana koyi karatu kenan yana yin shi a boye to a lokacin abinda ake bukata a wajen ka kai mamu kai sai ka rika yin karatu amma dai karatunka yana tsayawa a lokacin da liman ya tayi ruku'i daga lokacin da liman ya ce Allahu akbar ya tayi ruku'i wajibi ne akan ka bi shi to mallan ya gabatar da dalilai akan haka masu yawa wanda suke nuna cewa wajibcin mamu yake karatu a bayan liman a inda liman yake koyi karatu amma a inda liman yake bayyana karatu abinda ke wajibi akan mutumin da yake mamu shine ya rika sauraron abinda liman yake hudu kenan misali sallar asuba misali raka'o'i guda biyu na sallar magriba da raka'a guda biyu na sallar isha'i kenan abinda ke kan babu shine saurari abinda liman yake karantawa amma idan ya zamanto inda ake koyi karatu ne sallar azhar gaba daya sallar asar gaba daya raka'a daya ta karshen sallar magriba da raka'a guda biyu na karshen sallar isha'i to waɗannan gaba daya abinda ke kan babu lokacin da liman yake tsaye ba tsaya ba za ka yi gum a karatu za ka rika yi amma a sirrance wannan karatun da zaka yi a sirrace kuma koda misali ka fara kenan ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ka ji tsakiya sai liman ya ce Allahu akbar ya yi ruku'i wajibi ne ka bi shi baka tsaya kikam ka ce kai baka gama nan karatun ba fa qira'atul imami lahu qira'a karatun liman a matsayin karatu ne yake a gare ka kai mamu kenan duk abin da yayi wajibi ne kai an yi ruku'i kai ai taso kai kenan babu zancen ka tsaya kana wasu abubuwa bayan kuma liman yayi gaba da ja shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imam liyutamma bihi an sanya liman saboda ai koyi da shi baya halatta a jinkiri game da bin liman a cikin kowace gaba in yayi ruku'i kai in ya taso ka taso in yayi ko ya je sujada ka je sujada in yayi sallama ka salamce baya halatta zaman to kai jinkiri mai tsawo liman ya salamce har ya shiga tasbihi kai kuma kana nan kana faman wasu abubuwa yana cewa assalamu alaikum kai ka salamce to shine malam hadisi na ƙarshe da muka tsaya akai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya karanta harafi daya a cikin alqur'ani mai girma kana da lada 10 kana da hasana 10 kana da lada guda yake cewa wal hasanatu bi ashri amsalha shi kuma wannan ladan guda za a limka maka shi limki 10 manzo Allah yake cewa bazan ce ba alif lam mim harafi ɗaya ne a alifun harafi ne mai zaman kanshi lada 10 mimun lamun harafi ne mai zaman kanshi lada 10 mimun harafi ne mai zaman kanshi lada 10 idan ka ce alif lam mim kana da lada 30 manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan hadisi yana bayyana mana wajibci ko kuma kwadaitarwa akan karanta alqur'ani mai girma amma so dia za ka ga ban bashi muhimmanci ba abin da shahi neman duniya na muka hibada kokari da nuna kazar kazar da himman mu gabaɗaya ta ƙare anan mata shekara to malai yake cewa at-ta'minu wal ja'wal wa jahrul imami bihi at-ta'minu wa jahrul imami bihi fadin amin kuma da bayyanawar da liman zai yi akan fadin amin dinnan yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin yanzu me zai biyo baya lafazin amin go to sai ce at-ta'minu kenan magana akai shi wannan amin din kuma wal wajhrul imami bihi kuma da wajibcin ko kuma an hiso shi ma liman ya bayyana amin din shi mutane su ji to wannan kuma kamar yanda ya mukaddima daga harkon littafin shi cewa duk wani abin da yazo a cikin wata mazhaba in da ya ci karo da hadisi to zai ajje abin da yazo a cikin mazhaban da ya aiki da abin da yake hadisi ne to akwai wasu daga cikin mazahib wasu daga cikin mazahib da suka tsaya akan shi liman ba sai ya ce amin ba misali malikiya ba zai ce amin ba dan haka yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin sai kyale ku sai ku fadi su ko mazhaba ta hanafiya suka tsaya akan a zai ce amin amma dai a sautin shi a boye an gane to shine malai yace wajhrul imami kenan shi maliman sai ya bayyana wannan lafazin na na amin to shine annabi malai yake cewa summa kana sallallahu alaihi wasallama idan taha min qira'ati al-fatihati qala amin sa'annan kana sallallahu alaihi wasallama ya kasance manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan taha min qira'ati al-fatihati idan ya kammala karatun suratul fatiha qala sai manzon Allah ya ce amin kenan kaga anan ya bayyana karara cewa liman yana cewa amin yana cewa amin kenan ba ma mu kade zai bari su fadi ba wannan lafazin kenan yake cewa yushiru wa yamuddu biha sautahu yana bayyana na harko yana bayyana ita lafazin na amin kuma wa yamuddu biha sautahu kuma yana jam sautin shi idan ka ce madda shay ka ja abu ya jayu kenan yana jan lafazin na amin sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa wa kana ya'muru al-muqtadina bit-ta'mini bu'ida ta'minil imam kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana umurtan al-muqtadina wanda suke koyi da shi bit-ta'mini akan su ce amin yaushe yace bu'ida ta'minil imam sai bayan liman ya ce amin ko za ku hadu yana dirasuwa karshe ku kuma yau ku doka to kaga kenan anan kuma akwai me akwai gyara saboda sodiya daga lima ya ce ghayril maghdubi alaihim waladdallin kahin ma ajja muryar shi to sai su taba amin kenan ana fadin lafazin amin bu'ida ta'minil imam bu'id lafazi da shi su mutasgiri ne na abunda yake bu'ai kamar a ce ba dab da dab din hadin liman kenan yana hadi yana kammalawa yana dirasuwa ko kuma ku doka kenan haka ake hadin lafazin amin wannan kuma yana nuna maka cewa dole addinin Allah idan zaka yi shi kana bukatar kai karatu saboda ababe da yawa an muka lura a cikin rayuwar mu na musulunci kawai muna yin su ne kasancewar mun tashi mun ga ana yi haka nan ne ba haka nan bane Allahu a'lam to shine anan malai yake cewa kenan yana manzala yana umurtan al-muqtadina bit-ta'mini bu'ida ta'minil imam fa yaqulu sai manzala yake cewa idza qala al-imam idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin idan liman yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin fa qulu ku kuma ku ce amin ku ce amin to amma anan maganan da malam yayi na cewa za a fadi bayan fadin liman anan bai fito ba akwai lafazin da zai zo anan gaba zai ƙara bayyana mana cewa sai liman ya ce amin ne to kun ku ba mu za ku ce amin malai ke cewa wa innal imama yaqulu amin kuma shi ma liman yana cewa amin kenan magana cewa shi liman in yace ghayril maghdubi alaihim waladdallin kyale a shi ma in ya kaida sai ya ce amin a ina aka samu haka malike ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ammana al-imamu fa aminu idza ammana al-imam idan liman yace amin fa aminu kuma ku ce amin kenan wannan yana nuni akan ni sai liman ya hadi to ku za ku yi to ku za ku hadi idza ammana al-imam idan liman yace amin fa aminu to kuma ku ce amin sai ke ta faman wafaqa ta'minahu ta'minal mala'ikati duk wanda amin kin shi tai daidai da amin din mala'iku su suna cewa amin idan ya zama to aka samu muwafaqa aka samu kicibus da nakare na mala'iku suka zo tare a wani lafazi mi zai biyo baya yace idza qala ahadukum fi ssalati amin fawafaqa ihdakum aw ihdahuma al-akharu غفر له ما تقدم من ذنبه كان cewa amin sai dace da lafazin da lokacin da su ma mala'iku suke ce amin manzo Allah ke cewa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta maka abin da ya gabata na daga zanubanka a dalilin sababin wadin lafazin amin to kaga irin wadannan abubuwa duka muna bukata mu san su saboda mu jajirce mu rika kudirce kwadayin neman irin wannan gara basa a lokacin Allah madaukakin sarki sai ya ci da mu da samu haka kenan in naka ya dace da hudun mala'iku za a gafarta maka zanubanka wanda suka gabata gaba daya anan lafazin amin galibi muna jin shi aksar min al-lazim ko muna jin shi sama da yanda ya kamata a ce an ja shi ya muke cewa amin kuskure ne ita wannan aqin ja biyu kawai ake mata shi wancan ya'un da nunun nan ne madul aril sukun nan kuma nan ne ake ja da yawa sai ka ce amin 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 kenan amin wannan khada ne kuskure ne ya da kyau mu gyara kenan lafazin ana alifun din nan zaka mata ja biyu ne zaka mata tumaddu harakatan ja biyu ko zaka mata an yi so ya'un da nunun can ne zaka yi ja wanda yake mai tsawo madul alil sukun kenan amin min din nan ake ja da yawa ita aqin ba a janta sosai to shine malaika ta wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi daban faqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ce amin amin ku hada haka kenan lokacin da liman yace ghairil maghdubi alaihim waladhdallin idan kuka hada haka mi zai biyo baya yake cewa yujib lakum aw yujibu Allahu lakum Allah zai amsa muku yajibu Allahu lakum Allah zai amsa muku kamar daga ijaba Allah zai amsa muku abinda kuka roka kun ce ghairil maghdubi ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye mutafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim hanyar wadanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim waladhdallin ba wanda kai hushi a gare su ba ba batattu ba sai ka ce amin to duk mutumin da ya wada haka Allah madaukakin sarki zai karba mishi abin nan da ya roki Allah subhanahu wataala sai malaike ta wa kana yaqulu kuma ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma hasadatkumul yahud ala shay'in yahuda ba su taba yi muku hasada akan wani abu ba ma hasadatkum ala salami wat ta'min khalfal imam sama da irin hasadan da suke muku a gaba da yin sallama haka kuma da cewa amin bayan liman idan yace ghairil maghdubi alaihim waladhdallin waɗannan ababe guda biyu manzo Allah yake cewa yahudawa ba su muku ba hasada akan wani abu sama da yanda suka muku hasada akan waɗannan ababe guda biyu na harko assalam sallama wanda iya cikin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda karancin saboda sunnar kusan ta bace an fasa aiki da ita sai zamanto lokacin da aka yi kokarin a raya sunnar sai ake ga kaman wani abu ne wanda yake sabo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar da wanda ga cikin safai yake cewa farkon abin da naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi lokacin da yazo garin Madina yake cewa at'imu at'ama wa afshu as-salama wa sallu bil-laili wan-nas niyam tadkhuluna al-jannata bi-salam. Yana ɗaya daga cikin ababen da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faraja hankalin mutane lokacin da ya shigo garin Madina, yace ku ciyar da abinci aw at'amu fi yawmin dhi masghaba. Ciyar ciyaswa, ciyaswa abu ne mai fa'ida ƙwarai da gaske a cikin addini. Manzo Allah ya ce ku ciyar da abinci, sai yake cewa baya ka nan kuma wasilul arham, ku sanar da zumunta, sai yake cewa ku watsa sallama kuma tsakaninku. Ka karanta sallama ga mutumin da ka sani da wanda baka sani ba. Yin sallama yana ɗaya daga cikin shi'ar na addinin Allah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kuma kana faɗin haka zaka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. In ka ce mutum assalamu alaikum zaka samu lada goma. Da ya tashi mai da haka, wanda Allah ke cewa wa idha quyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, sai ya ce maka wa alaikumus salam, sai ya ce wa rahmatullah, sai samu lada 20. Ka zo ka ce wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, ka hada guda uku gaba daya, zaka samu lada nawa? Zaka samu lada 30. Haka ne, yahi ina kwana, yahi ina wuni, yahi wane ne, duk wani abin da za a gaida ka da shi ne, sabahun nur, sabahun khair, wane ne bonjour, bonsoir, wane ne, har kai kuskure a rikama dariya ko a ce wani a rikice yake. To ita sallama salihatun li kulli zamanin wa makanin, ko ita kowane zamani wallahi a lalle. Da sahi assalamu alaikum, da dare assalamu alaikum, da wani ci kowane lokaci ma assalamu alaikum. To sallama, yin sallama yana ɗaya daga cikin abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mutane akan a riƙa yin shi, saboda yana kawo danƙon haɗuwar alaƙantuwa ta musulunci tsakaninku da juna. Ba ga idan ana so ana so a bayyana aibin mutum, a ce wani ko mutane baya gaidawa, me ya gaisuwa shine sallama. Da haka kenan, yin sallama yana ɗaya daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar. Sai ya ce wa sallu bil-layl, ku yi sallah a cikin dare, wannasu niyam, a lokacin da al'ummar duniya suke barci, mai neman duniya da mai neman kaza da mai neman kaza, duka an tattara gaba ɗaya, in ka zo sai ka ji shal, babu kowa, ana ta barci. Manzo Allah ya ce ka tashi a irin wannan lokaci ka yi sallah, saboda iya ɗaya daga cikin alamar mutum yana jin tsoron Allah sallan dare, saboda tana nesa da riya so da yawa, tana nesa da riya. In za ka yi ka taba wani zai ganka ba, kai kaɗai ne za ka mai yake, za ku kwanta da mutum wataƙila, amma ba zai ji ba cewa ba zai shu'urin cewa ka tashi ko ba ka tashi ba. Za ka tashi ka yi abin da kake ka gama, bai sani ba. Ƙwarai akwai alamar tsoron Allah ga duk mutumin da ya tsinci kanshi a cikin masu yin ƙiyamul layli. Allah ce tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. To shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anan Yahuda ba su taba yi mana hasada ba akan wani abu sama da yanda suke mana hasada akan abin da ya shafi sallama, sai ce wa ta'amin khalfal imam, da cewa amin bayan limam. Wannan Yahuda ƙwarai da gaske suna hasada, suna ƙeta akan wannan abin da muke faɗi. Waddu law takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a, hasada suke, hasadan min indi anfusihim. To shine anan malai yake cewa shi lafazin amin me ake nufi da shi? Malai ce ma'anahu fil lughati allahumma stajib, allahumma stajib, ya Allah ka karɓa. Kenan ka ce Allah ka shirya da tafarki madaidaici, ya Ubangiji ka shirya da tafarki madaidaici, ba hanyar waɗanda kai hushi a gare su ba, ba mutanen da suke batattu ba. Sai ka ce amin, kenan kamar ka ce ya Allah ka amsa. Haka suka ce ma'anar shi a lugha. Wasu suka ce subhanaka ya Allah, wannan lafazin amin abin da yake nihi kamar ka ce subhanaka ya Allah, tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah. Wasu suka ce ma'anahu ya Allah, ya Ubangiji, kenan kamar da bawa ya kaskanta, ya nuna kasancewar shi ba komi ba a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. to wannan shine kenan fadin lafazin amin a wani lokaci ma wallafi wannan littafin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya kawo ziyara kasar Saudiya yake cewa manna kamar yadda malai ka magana yake cewa sai aka mishi tambaya akan mas'ala ta ta'min ta'minul ma'mum ma'a ta'minul imam wajen cewa amin yaya kamata ayi tsakanin liman da mamu qala ash-shaykh rahimahullahu ta'ala 'ala al-ma'mum an yu'akhkhira ta'minahu 'an ta'minil imam biqadri harfin aw harfayn abinda ke kan mamu ba daga liman ya ce ghayr al-maghdubi 'alayhim wala ad-dallin kahin ajalin wafi shi ma tuni ku kun doka amin a ku dan jinkirta ka dai zaman to liman ya fara hadi yana dirasuwa kan ya kare da dan lokaci kadan sai ku ku tabi naku kaga wannan kuma sai daidai da yayi fatawa wannan akan wancan hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cewa fa iza ammana al imam fa aminu in liman ya ce amin kuma sai ku ce amin kenan wannan yana nuni cewa kar ku riga shi fadi kamar yadda muke yi kenan yana ke wannan al'amarin da ya shahi ta'min musake shi abu na biyu shi lafazin amin din wajen fadin shi kenan a din nan ba a janta da yawa aka mata madda biyu ya isa ja biyu amin kenan min din shi ake ja da yawa malaka ta qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ba'da al-fatiha karatun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya karanta suratul fatiha meke karantawa sai ya ce summa sa'annan kana ya kasance sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amince da tabbata a gare shi yaqra'u ba'da al-fatihati manzon Allah yana karantawa bayan suratul fatiha meke karantawa suratan ghairaha wata sura sabanin fatiha kene zai karanta fatiha ya kare yanzu bayan fatiha kuma sai ya karanta wata sura ta daban ba suratul fatiha ba kenan bai mimita ta wa kana yutiluha ahyanan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokaci yana tsawaita abin da ke karantawa bayan fatiha yana tsawaita shi saboda ababin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karanta a wancan lokaci idan da za a karanta su a yau to sai a ga anishal ma musu kasa tahammulin abu a ce wannan limamin yana ja da yawa ana son takhfif ko ana so a sauƙaƙa ko me yanzu kusa aka zo shafshaf aka ake a wannan to annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita wani lokaci kuma wayuqassiruha ahyanan wani lokaci kuma yana takaitawa karatun kenan abin da zai karanta bayan alhamdu wani lokaci dauki wuri mai tsawo ya karanta wani lokaci kuma ya karanta surori takaitattu sai amma yake ce anan li'aridi safarin saboda a bujurowar wani uzuri na bulaguro misali zai yi bulaguro ko kuma yana cikin bulaguro to a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana takaitawa ana fama a tayuri kaza kahin dare shi ko kahin lokaci kaza yayi sai ka zo ka kama bakara kai tai kaga babu hikima a ciki to idan akwai uzuri na bulaguro kenan babu lihi za a yi takaitawa to takaitawa kuma surar da za a karanta bayan fatiha ba shi kenan ba kawai kuma kai abinda kaga dama kai karatu a mun gani a baya go qira'atu sallallahu alaihi wasallam ayatan aya yanda manzon Allah yake karanta alqur'anin aya bayan aya ba a taba samu a cikin karatun manzo Allah ba ya hada tsakanin ayoyi guda biyu saboda yana dogowa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim bai taba yi ba alhamdulillahi rabbil alamin zai tsaya arrahmanir rahim ayatan aya kuma wannan koyi ne da fadar Allah subhanahu wataala warattil qur'ana tartila ka karanta shi ka jeranta shi ka karanta shi daki daki a cikin nutsuwa saboda karanta shi a cikin nutsuwa shike kawo shike ka a samu nutsuwar tunda ana bukatan kai tadabburin alqur'ani mai girma abinda ake hodin ne zama to akwai kana tadabburin shi kana tintinin abinda ake hodin saboda nutsuwa ta zo maka a cikin wannan sallah wanda ita nutsuwa tana ɗaya daga cikin rukunin sallah to uzuri na bulaguro yana sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita surar da yake karantawa bayan fatiha sai yake cewa au su'al bil ayn idan ka ce su'al bil ayn shine tari wani lokaci yana cikin karatu sai tari ya rika zo mishi idan tari ya rika zo mishi sai takaita abin da ke karantawa ya takaita shi yake cewa aw maradin ko kuma wani rishin lahiya idan misali bai da bejin dadi sosai in ya huto sallah kenan bayan fatiha abin da zai karanta sai zabi wata sura karama sai karanta sai rukui sallallahu alaihi wasallama aw buka'i sabiyyin ko kuma kukan wani yaro tunda a lokacin can suna sallah da maza da mata a cikin masallaci guda maza a gaba mata a baya shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafificin sahun maza sahu na fari mafi alheri mafi sharrin sahun maza sahu na ƙarshe mafi alherin sahun mata na ƙarshe mafi sharrin sahun mata na farko saboda ga can bangare ga can su maza kuma ga mata kaga in ka zama na ƙarshe kenan zai zamanto tsakaninka da kai da mata daga kai ka wahe mata in kuma ke ce a farko na sahun farko mata kenan kuma daga guhe maza sai zamanto mafi alherin sahun maza shine na gaba mafi sharrin shi ƙarshen shi na ƙarshe haka kuma shi kuma sahun mata mafi sharrin shi na farko mafi alherin shi na ƙarshe to wannan kenan ya nuna suna sallah a cikin masallaci guda kuma ba tare da sa wani shabaki ba wanda zai raba tsakanin maza da mata ana barin tazara kawai haka masallacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake shine ba wani rubuta wani littafi daga cikin sunnonin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka bace aka rasa su sai yake cewa baiwa mata izinin zuwa masallaci da dare a wancan lokaci sallar magariba sallar isha'i suna hutawa masallaci har sallar asuba amma mace ta yi sallah a cikin ɗakin ta masallacin hilada sallallahu alaihi wasallam to shine aw buka'i sabiyyin in manzallah ya ji wani yaro yana kuka a cikin kenan sahun nan da mata sai manzallah sallallahu alaihi wasallam sai takaita sallar ba zai ja ba kaga ziyara kuka wanda take kusanta da ita uwar da wanda suke cikin masallacin kowa zai ji ya damu sai zama to an rasa nutsuwa to manzallah sai karanta gajeriyar sura sai rukui haka kare sallah dai saboda ya bar wa wannan yaro mahaifiyar shi wannan shine musulunci wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba wani kunci a ciki ba wani kunci sai dai matsalar mu galibi ba ma karanta abin da ya shafi addinin karatun da ya kamata sai yake cewa kama qala Anas ibn Malik kamar da Anas dan Malik Allah kada da gare shi yake cewa jawaza sallallahu alaihi wasallam zata yawmin fil fajri jawaza bi ma'ana khaffafa mazalla sallallahu alaihi wasallam ya takaita karatun alqur'ani surar da ya karanta bayan fatiha zata yawmin awatarana fil fajri asalla asuba wanda kuma sananne ne mazalla in yana sallar asubahi yana karanta yana tsawaita karatu a cikin ta sallar asuba yana tsawaita karatu a cikin ta to amma sai aka ji wata rana Anas dan Malik yake cewa sai muka ji manzon Allah ya takaita ya sauƙaƙa karatun a wata sallah ta asuba wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi na daban kuma sallar subha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar asuba fa qara'a bi aqsari suratayn fil qur'an sai manzon Allah ya karanta mafi gajartan surori guda biyu a cikin alqur'ani da sura da sura ce wal asr da inna a'dinahu aywa wal asr da inna a'dina to kaga manzon Allah ya karanta su a cikin sallah kaga wannan kuma kai wa makura kenan wajen takaita karatu inna a'dina kal kawsar fasalli rabbika wa inna shadaka huwa al-aftar khalas can sai sura al asr ita ma aya uku ce to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mafi gajartan surori guda biyu a cikin alqur'ani mai girma faqila sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ba a saba ga haka tana faruwa ba a zo sallar asuba a karanta muku inna a'tainaka al-kausar ko kuma karanta muku wal asr kaga kware ma an takaita to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su faqila sai aka tambaye shi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah lima jawwasta ya ma'aikin Allah me yasa ka takaita ka sauƙaƙa karatun nan haka qala manzalla yake cewa sami'tu buka asabiyyin naji kukan wani yaro ne akwai wani haƙƙin yaro da ya wuce wannan masu shelanta haƙƙin yara akwai wani haƙƙin yaro da ya wuce wannan irin haka kuma sanan a cikin hadisan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar shi ya daga cikin sunnonin shi yara zai wuce a saman titi suna wasa ya riƙa musu sallama assalamu alaikum Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga anan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda naji kukan wani yaro sai yace fazanantu anna ummuhu ma'ana tusalli yake cewa sai na tsammaci cewa kenan uwar shi tana tare da mu a cikin masallaci tana salla yace fa aradtu an ufriga lahu ummuhu sai na so in bar mishi mahaifin shi kenan ba tare da na tsawaita ba yaron ya cigaba da kuka mu rasa nutsuwa a rasa wane ne sai karanta mafi gajartan surori guda biyu halas akka da sallah to wannan kuma yana ƙara nuna mana yara suna zuwa masallaci a lokacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bal wataran Al-Hasan ne ko Al-Husain din daga cikin jikokin shi yayi sujada ya hau saman wuyan shi ya hau saman gadan bayan shi na'am wani ba Umama Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shuru har sai da wanda daga cikin wamu ya dago ya ga lahiya fa yaga Manzon Allah yana cikin sujada saboda yarin da ya hau saman bayan shi baya so ya jirbe shi ko ya fizge shi sai da ya gama abin da yake ya safkata ko Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso daga sujada sallallahu alaihi wasallam to kaga kenan yara suna zuwa masallaci sai dai a sa su cikin yanayin da ba za su yi tashwishi ba ga mutane kar su ma mutane hayaniya kuma galibi idan aka ce kai ku koma can baya yaro ya shigo sahu ya tsaya sai a ce ku koma can baya sai a tara su a baya sai su ta dariya suna wasu abubuwan da su kamata ba amma aka sa ɗaya a nan aka sa ɗaya a can aka sa ɗaya a can aka watsa su ko haka yi ga dan uwan shi kaga da izin Allah ko da dai bai tsaya ba da kyau aka yi sallah ba zai muku tashwishi ba to wannan kuma zai ƙara sa ya kaunaci zuwa masallaci amma da wato kullume zo ku tai wannan ba bai cikin karantarwa sunna saboda inda a ce yana cika ga Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sujada shine liman ma gaba daya sallallahu alaihi wasallam amma kuma aka samu yaro ya hau saman gadan bayan shi yake safki yaran har sai da yaran dan radin kai shi safka to kuma Manzon Allah ya dago to shine anan malai yake cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wa sahabbai cewa ya ji kukan wani yaro sai tsammanin mahaifiyar yaron tana tare da su sai ya so ya sakin ma wannan yaron mahaifiyar shi wa kana yaqulu kuma kasance Manzon Allah yana cewa inni la adkhulu fi salat lalle ni wani lokaci zan shiga sallah wa ana uridu italataha ina so in tsawaita karatun da zai biyo bayan Fatiha Manzon Allah ya ce fa asma'u buka as-sabiyyi sai in ji kukan yaro idan naji mi zan yi yake cewa fa atajawwazu sai in khaffafa karatun sai in takaita karatun fi salati sai in takaita akan sallata mimma a'lamu yake cewa game da abin da na riga na sani min shiddati wajdi ummihi min bukaihi saboda abin da mahaifiyar take ji na damuwa a lokacin da take kuka to kaga kenan gwanda a karanta gajerun surori a ƙara sallar ta dauki danta kada zamanto kai kana jin qira'a ita kuma tana jin haushinka tana wannan liman yau shi zai ruku'i kenan a dalilin haka Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda nasa irin abinda wajib shine kaman damuwar da mahaifiyar za ta rika ji na kukan nan ita na farko yana damunta kuma na biyu al'ummar da suke tare ga danta ya hana kowa rutsu tana jin zafin wannan to a dalilin haka Manzon Allah shi kuma sai ya sauƙaƙa sallar sai ayi a ƙare sai ta dauki danta sallallahu alaihi wasallama malika ta wa kana yabtadi'u min awwali surati wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fara surar da zai karanta bayan fatiha yana farawa daga harkon sura wa yukammiluha kuma har ya kai karshen surar malaita fi aghlabi ahwalihi a cikin mafi yawa daga cikin halayen sallar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan bai ce duka ba inda aka ce duka kenan babu zancen in ka kammala fatiha ka datso daga tsakiyar wata sura ka karanta wasu ayoyi tukun kai ruku idan babu shi to amma ahyanan wani lokaci kenan ka karanta su har sura daga harkon ta zuwa karshe wannan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yawan yi amma wani lokaci kuma yana datsowa daga wani waje karanta sallallahu alaihi wasallama to shine ce wa yukammiluha fi aghlabi ahwalihi wa yaqulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa u'u kullu suratin hazzaha min ar-ruku'i was-sujud, ku baiwa kowace sura rabanta daga cikin ruku'i da sujada, kenan kowace raka'a ya zama tana da surat ta mustaqillatu, kenan sura ce za ka karanta mata guda, misali ka farko suratul jumu'a kenan ka kai ta karshe, munafiquna ce ka kai ta karshe daga farko zuwa karshe, kenan kowace sura a bata kasanta na daga karatu kenan abinda shi ruku'in ta da sujadanta, kenan nuna kowace raka'a za a mata ruku'i za a mata sujada, kenan ruku'i da sujada ne zaman to tsayuwar da aka yi an musu karatu na sura sura su kutum da guda, kenan sura daga farkon ta zuwa karshe shine ke ni anan u'u kullu suratin hazzaha min ar-ruku'i was-sujud wa fi lafzin aw lafzi ko manzo Allah yake cewa li kulli suratin raka'a, kowace sura tana da raka'a daya, kenan in ka karanta alhamdu ka kare ka dauko ta sura daga farkon sura har zuwa karshen ta, wa kana taratan to amma kuma wani lokaci yuqassimuha fi raka'atayn sai dauko sura daya sai ya raba ta tsakiya tsakanin raka'o'i guda biyu, da raka'a fari da raka'a ta biyu sai karanta mu sura daya, kenan yana wancan kuma yana wannan, kenan kuma abinda ake bukata kai kuma lokacin da ka zo sallah ko wani daga cikin biyu, misali ka kon biyu kana ko wani lokaci raka'a kana mata sura daya, to kuma lokacin samu wani lokaci ya zaman to kana raba musu sura, ko kuma wani lokaci karanta wasu ayoyi, kenan kowace daya ko wani daga cikin waɗannan ya zaman to ka bibi abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake da zimmar samun lada a wajen Allah subhanahu wataala, shi ne ke cewa kana taratan yuqassimuha fi raka'atayn wa taratan yu'iduha kullaha fi raka'ati thaniya, to banda wannan kuma yana karantawa kowace raka'a sura, kuma lokaci ya dauko sura ɗaya sai ya raba ta tsakanin raka'a guda biyu, wani lokaci kuma yana maimaita karatun da ya karanta kenan na bayan Fatiha a raka'a farko sai ya zo a raka'a ta biyu ya sake maimaita shi, misali raka'a farko da karanta Fatiha ka kare sai karanta ar-ayta allazi yukazzibu bid-din, in ka tashi za ka raka'a ta biyu hal an karanta alhamdulillah sai karanta ar-ayta allazi yukazzibu bid-din, ka sake maimaita surar da ka karanta a raka'a ta farko, an samu haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi, kenan wataran kai wannan wataran kai wancan da zimmar koyi da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, malai ce wa kana ahyanan yajma'u fi raka'ati al-wahidati bayna suratayn aw akthar, wani lokaci kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yana hada a cikin raka'a daya sai ya hada bayna suratayn surori guda biyu aw akthar ko sama ma da haka nan, kaman yaya misali a raka'a farko karanta alhamdu ya kare sai karanta ilafi quraish, ya kare ya karanta alam tara kayfa ala rabbuka bi ashabil fil, ya kare ya karanta ara'aita allazi yukazzibu bid-din, kenan suratayn aw akthar ko ya karanta sura biyu ko kuma ya karanta sama da sura biyu, idan ka haka ma kai daidai yana cikin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to kaga wannan shine dadin karanta irin waɗannan ababe, idan ka karanta sai ka ji ka samu nutsuwa, duk abinda kake yi ba akan shakka bane kake yin shi ko kuma ina tsammani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi an kare, kenan kana iya karanta sama da sura daya a cikin raka'a daya ko karanta sura daya ko kuma karanta rabin sura ko kuma ka sake maimaita abinda karanta a raka'a ta farko, duka wannan yayi, malaka ta wa qad kuma ya kasance kana rajulun min al-ansari ya ummu fi masjid quba, wani mutum daga cikin mutanen garin Madina yana yi wa mutane limanci a masallacin Quba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara zama lokacin da ya shigo garin Madina, masallacin da ya fara assasawa, sai ce wa kana kullu maftataha suratan yaqra biha lahum fi salati mimma yaqra bihi, a kowane lokaci idan zaman to ya bude ya karanta alhamdu ya kare to iya da wata sura kuma ta musamman wanda sai ya dauko ta hannu ya karanta ta, wata sura ce iftataha bi qul huwallahu ahad, shi duk sallar da ake sai karanta qul huwallahu shi liman ya in ya karanta alhamdu ya kare sai karanta qul huwallahu, in ma yana sai karanta wani abu to sai karanta, kaga jama'a aksar min suratai ya hada sama da sura biyu kamar da magani a baya kadan nan, kenan iya da iko ya hada sama da sura nawa, sama da sura biyu, sai zaman to shi kowane lokaci in ya karanta alhamdu ya kare to sai karanta qul huwallahu ahad, in ya soma din akwai abin da zai karanto daga ba ta kun ya karanto shi, hatta yafrugh minha har sai ya qari qul huwallahu gaba daya thumma yaqra suratan ukhra ma'aha sai karanta wata sura ta daban tare da qul huwallahu nan wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'a kowace rak'a sai ka yi haka in ya tsaya kawai ya karanta alhamdu sai ka karanta qul huwallahu kai ka wanda zai karanta daga haka yake shi wannan limami fa kallamahu ashabuhu fa qalu sai waɗanda yake wa limanci sai suka mishi magana sai suka ce mishi innaka taftah bi hadhihi sura thumma la tara annaha tujzuka hatta taqra bi ukhra suka ce kowane lokaci in ka ƙara karatun fatiha kana budewa da suratu suratul ikhlas qul huwallahu suke cewa thumma la tara annaha tujzuka sannan kuma baka ganin cewa ita ikhlas din da ka karanta qul huwallahu ita kadai ta isa hatta taqra'a bi ukhra hasi ka kawo da sura hallo kenan mamu suka nuna damuwar su akan abin da liman din su yake yi shi kullum sai karanta qul huwallahu a kowace raka'a sai suka ce mushi to ka saurara ka ji da kyau liman fa imma an taqra'a biha aw im wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra kawai daga yau ko ka karanta qul huwallahu ka kadai ko kuma ka bar qul huwallahu ka karanta ta sura ta daban amma sai ka karanta fatiha ka karanta qul huwallahu ka karanta ta sura daban daga yau kaga irin rikicin da yake samu tsakanin mamu da liman ko shi yana ta kokari su kuma fi nafsi lokaci ba sa ga watakila kokarin da yake to wannan kenan maganar mamu sai shi liman zai magana sai liman yake cewa fa qala ma ana bi tarikiha yace wallahi bazan fasa karanta ta ba in dai ni zan mu sallah qul huwallahu kullum yana karanta ma ana bi tarikiha sai yace amma abu daya ne ba tilas in ahbabtum an a'ummakum bidhalika fa'altu in kuna so in muku limanci da haka ko a yanda aka dama a shaka nan kowa dadi in kuna so a haka nan din in karanta alhamdu in karanta sukur ikhlas qul huwallahu in karanta wata sura in kuna so haka in muku limanci fa'altu zan muku ba matsala sai ce wa in karihtum taraktukum in ko kuka ce ba kwa so to ga hili ga doki sai ku sa limami wani liman na daban kaga babu zancen ana ta jayayya cewa dole ka zama liman ana ta rikici aje gidan sarki a zawo aje gidan alƙali a yi waye la mai sauƙi ne abin yau ni ne dama ko mai sauƙi in bukwa so to ga wannan kyau ku ɗauka wani liyanci a cikinku ya ce in kuka iya taraktukum zan ƙyale ku kenan ku nemi wani ya ce ta wa kanu su kuma waɗannan mamun ya rauna annahu min afdalihim su ma kaga duk da cewa sun yi wancan magana amma kuma akwai insafi akwai adalci tare da su suna ga cewa huwa min afdalihim annahu lalle shi liman din nan yana daga cikin mafifici ne a cikin su ya ummul qawm aqra'um li kitabillahi ta'ala wanda zai mutane limanci wanda su iya karatun qur'ani aka samu ga sanin mutum 3 4 5 10 duk karatun su daya sai a duniyar da kowa sanin sunna ko a wancan lokacin akwai musulunta da sauransu a ƙarshe dai har a zo idan zama to a sanin sunnan ma ɗaya suke hallo sai a gangaro har a zo zuwa ga inda shekaru wo sai a duba mafi shekaru wahi wani girma to amma mataki-mataki ne na harko wanda hinko ya ƙur'ani shi ne limami ko da ce ga wani wanda ya yi shekaru amma dai a ɓangaren da ya shahi ƙur'ani shi wanda yara ya yi to yara shi zai zama limami to sai suna ga cewa lalle tabbas ya yi su karatu kenan shi kamata ya zama limamin su haka kuma wa karihu an ya ummuhum ghayruhu suka ki cewa wani ya musulmanci shi kin da suke so amma suna so ya bar ko ya karanta qul huwallahu kadai ya ruku ko kuma ya karanta wata sura da bai bar qul huwallahu to an yi wannan abu an kare fa atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu al-khabara ana cika ga kawai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya zo masallacin Quba dai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo shikenan kenan ga alƙalin da zai warware wannan takun sakan da aka samu tsakanin liman da shi da mamun shi fa akhbaruhu al khabara sai suka ba manzo sallallahu alaihi wasallam labari cewa ga aho abin da yake faruwa fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya fulan ya kai wani kira ya liman ba kira liman manzo Allah yake ce mushi ka duba uslubi na manzo sallallahu alaihi wasallam kaga ana tsakanin mamu da liman kusan liman ya yi su gaskiya ku jan kuri ake irin kokarin da yake yi ya tsaya kowane lokaci zo a lokaci da sauransu abubuwa kaga wannan kokari ne na musamman a dai lokacin da ku kuna can kuna harkokin ku mazalla sai kira yace ma liman ya kai wani ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuka yace liman me zai hana kai abinda ka riga aikata abinda mamunka suke so ka aikata sallallahu alaihi wasallama kuma wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi as-sura fi kulli rak'a kum yasa kuma kowace rak'a sai ka karanta mata qul huwallahu manzo Allah yake tambaye shi fa qala salima yace inni uhibbuha sai yace ni ina son wannan surati qul huwallahu ahad yace tana kayatar da shi qul huwallahu ahad kace musu Allah shi kadai ne Allahu samad Allah wanda ake daga bukatu zuwa gare shi lam yalid wa lam yulad bai haifa ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ko babu daidai da Allah subhanahu wa ta'ala duka sifofi ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala na kamala sai ce shi kawai surace yake so fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna a sababin son da kake ma wannan surai zaka shiga aljanna a sababin son da kake wa qul huwallahu ahad manzo Allah yake ce zaka shiga aljanna to daga nan mai rawata hadisin shi wai tsaya kenan ma mun mi zasu yi hakuri zasu yi wannan qul huwallahu sai an karanta ta kullum kuma kaga shi karshe dai ya ci riba tun daga shi an bashi labarin ma cewa zai samu aljanna to waɗannan kenan abinda ya shahi karatu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a bayan karanta Fatiha kenan karanta Fatiha wani lokaci ya tsawaita wani lokaci ya gajarta saboda sababba kamar haka yana gajartawa saboda sababi na bulaguro ko tari ko rashin lahiya ko kuma ya ji kukan yaro sai takaita sallallahu alaihi wasallama kuma wajen karatun nan surar da za ka karanta ko ka karanta kowace raka'a kamar ta naka mai zaman kanta ko kuma karaba kana da dama kenan ya rake wata ranka yi wannan kawo da wannan sunna wani lokaci kuma ka yi da wannan wani lokaci ka yi da wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an rawaito a cikin sallar dare yana karanta aya daya in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim yake hodi yake memetawa har yayi tsawon irin abin da yake bukata ya tsaya na sallar dare tukunye rukui kuma ya taso halu memetata wanda kenan karatun da zai biyo bayan Fatiha to bayan shi mallaka yake cewa halaccin takaitawa akan alhamdu afwan kafin mu zo nan jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nazairi wa ghayriha fi raka'a jam'uhu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadawa da yake yi bainan nazair tsakanin surori waɗanda suke tsara kun juna ko bangaren tsawo ko bangaren ma'ana ko yanzu misali can da ake cewa ya rasulullahi shibta aka ce ya ma'aikin Allah duk kai hurhura me faru manzo Allah yake cewa shayyabatni hud wa akhawatuha sai ya ce suratu hud da ita da ƴan uwanta nazair kinta a bangaren da ya shahi mi a bangaren da ya shahi abinda suka kumsa su suka sa ne hurhura sallallahu alaihi wasallam ka karanta suratul hud zaka samu abubuwa to anan an-nazair kenan surai da makaman yana hada sura biyu uku makamancin juna ko a wajen yawa ko kuma a wajen darasin da sura ta kumsa fi wa ghayriha fi rak'atin a cikin raka'a guda daya sai hada su to zamu zo mu ji wasu surori ne yake hadawa sallallahu alaihi wasallama bayan shi kuma mu ji halaccin takaitawa akan ma suratul fatiha kadai da dalili akan haka da sauran ababen da za su biyo baya ne ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala kasancewar lokaci ya tahi abinda muka ji da aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda muka ji na